Za a iya tunawa a makon da ya gabata ne aka samu rahoton bullar cutar shawara a jihar Bauchi da ya kai ga rasa rayukan wasu mutane da suka kai ziyara dajin shakatawa na Yankari da ke jihar Bauchin, wanda sanadiyar hakan ne hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwar wasu hukumomin ayyukan lafiya suka haɗa ƙarfi da ƙarfe domin daƙile cutar da kuma hana bazuwarta. Dr. Adamu Ibrahim Musa Ningi shine jami'in hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato WHO, yayi ƙarin haske kan shirin yaƙar cutar shawarar.
Mun je mun yi wannan bincike mun tabbatar cewa akwai wannan cuta, domin lokacin da muka je na shawara sannan aka zo aka yi feshi a cikin ita kanta wannan gemar zab din, sannan kuma daga baya aka zo aka yi rigakafi na mutane wajen 700,000. Bayan wannan ne yanzu kuma aka sake samun ƙarin wato maganin rigakafi 500,000, wanda duka Majalisar Ɗinkin Duniya tare da NCDC da sauran partners da gaba ɗaya suka bada gudunmawa aka kawo magani ake wannan aiki gaba ɗaya.
Yanzu ya za ka ga mana yanda yanayin jihar Bauchi?
Insha Allah, tunda an riga an gano bakin zaren, bi iznillahi muna ga mutane su kwantar da hankalinsu kuma baƙi ma da suke zuwa domin su zo wannan gemar zab, insha Allah mun tsara hanyoyi da za a bi domin a kare jama'a baki ɗaya.
Cibiyar karewa daga kamuwa da cututtuka, wato NCDC, ta yi bayanin irin rawar da za ta taka game da shirin yaƙi da cutar shawarar. Dr. Abubakar Jafiya shine jami'in cibiyar na ƙasa, ga abin da yake.
Wannan fannin kuma ana da fari ana kiyayewa, kuma in an samu cuta saboda a gane cututtukan, idan an gane kuma a nemi hanyoyi da za a yi saboda a kawo ɗauki ga jama'a, ɗauki a tsaida yaɗuwan wannan cutar. So wannan shine makasudin aikin NCDs kenan. Muna da likita a cikinmu saboda wannan magani da wuri-wuri, in an fara bada magani da wuri-wuri yana da muhimmanci a tsaida wannan cutar. Fadakar da al'umma kan cewa wannan cutar ba wani cuta bane wanda ba za a iya dakatar da yaduwarsa ba. So muna gaya mutane su dauki wannan rigakafi din. So waɗannan su ne abubuwa da muke yi mu taimaka wa mutane.
Dr. Isa Mai Dabino shine jami'in hukumar kula da lafiya a matakin farko a jihar Bauchi, ya ce akwai sauki kan batun cutar shawarar a yanzu.
Akwai sauki sosai, abu dai ya balle kuma amma insha Allah an tsaya tsayin daka, gwamna ya tsaya da shi da makarrabansa da makarraban lafiya da mu da muka zo taimaka musu, an tsaya tsayin daka kuma insha Allah za a dawo kan abin insha Allah. To an kawo magani allura wajen 510,000, kwana 5 za a yi duk kusa da wajen da ake ga da akwai barazanar yaduwar wajen nan za a yi.
Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya gode wa hukumomin kiwon lafiya da suka kawo ɗauki ma jihar.
To mun zo nan ne saboda a gaskiya mu yi godiya wa Allah subhanahu wataala, kuma mu yi godiya wa al'umman jihar Bauchi, musamman ma da gwamnatin tarayya, jefin kiwon lafiya wanda suka kawo da haɗin kan jihar Bauchi wannan kyakkyawan ƙuduri, kuma Allah ya gafarta mu wanda suka rasa rayukansu. Za mu haɗa haɗin gwiwa da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya don mu samu mu yi rigakafi wa kowa da kowa a jihar Bauchi.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.